أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله سبحانه وتعالى قديا دي كدر تامن حدوى أولا يمجنا لتنين أيو منا 22 ga wata na Jumadal Akhir shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda ya dace wa 23 watan 12 miladiya na 2024. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, yau za mu yi darasi na 10 a cikin littafi na Tathirul Janan wal Arkan an darani shirki wal kufran, wallafan Ahmad ibn Hajar ibn Muhammad ibn Hajar ibn Ahmad ibn Hajar At-Tani rahimahullah ta'ala. Malam yana mana bayani akan abin da ya shahi ma'ana ta la ilaha illallah, cewa idan mutun ya shaida babu abun bauta kusa ga cancanta sai Allah, wannan abu mi yake mi ma'anan shi, mi ya kumsa. Bayan malam ya kammala mana cewa lalle wajibin bawa ni ya zamanto ya tsantsantar da bauta ga Allah subhanahu wataala shi kadai, sannan kuma dukkan dangin abun da zai iya sanya imanin mutum ya zamanto ya saraya, mutum ya zamanto ya nisanci waɗannan abubuwa. A dalilin haka malam ya kawo mana nawaqidul Islam al-ashara, abubuwa guda 10 waɗanda suke iya warware musuluncin mutum saboda mutum ya nisance su. Bayan shi malam ya mana bayani akan ma'ana Muhammadun Rasulullah, ma'anar cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzuni na Allah, wanda shi a cikin shi ne muke bayani. Malam ya mana bayani akan wasu daga cikin irin bid'o'i waɗanda ake yi a yau, na bangaren da ya shahi sallah ce, bangaren da ya shahi azkar ne, bangaren da ya shahi ambaton Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda zaka samu suna ambaton Allah da al-lafzu al-mufradu da ismul jalala. Nan mutum ya riga ce Allah Allah, ko kuma ma idan ya giga daga nan sai ya kere wannan kin sai ya shiga hu 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 da makamantansu, da irin halkoki da ake irin na azkar irin na ɗan bid'a, wanda duka wajibi ne mutum musulmi ya nisance shi, wanda wannan shi yake bada ma'anar haƙiƙanin imani da shaidawa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzuni na Allah. Ya zamanto abinda zaka aikata da sunan ai a samu lada, to zamanto manzon Allah ne magabacinka akan wannan aiki, ba kai bane ko kuma ku kuka hadu wani gungu na daban ku ce ku bari ku kirkiri kaza ai kaza ma bai da laifi ko na makamancin wannan. Malai ci gaba na bada yi mana bayani akan abinda ya shahidi biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ka mana misali na irin salatin da zaka ji wasu ƴan bid'a suna yi na Allahumma salli ala Muhammadin adada ma fi ilmi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Wannan yana daga cikin salati wanda yake irin na ƴan bid'a ne. Me yasa? Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba. Irin shi sai ka hada mishi da irin salatul fati da ake karanta a yau a munasaba daban-daban, wanda in kaje ka bibiya sai kaga abinda manzalla ya karantar daban, abinda su ko mutane suka kirkira suke yi wa kansu daban. ko bayan shi sai kaga an hiba wannan wanda ba na manzon Allah ba muhimmanci sama da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to kaga ita salatul fatiha karan kanta da waɗanda suka rubuta ta da irin darajar da suka mata da kiman da suka mata da matsayin da suka dauka suka kaita abun kunya ne a ce yau wani mutum musulmi yana karanta ta me yasa a ce yau ga wani abu wanda ba manzon Allah yazo da shi ba wani mutum yazo da shi ana kira shi da suna Muhammadul Bakari ya ambaci wannan abun yace kuma karanta ta kafa daya ya he ka samu alheri da lada sama da mutumin da ya sabke Qur'ani su 6000 wace magana wace wani hankali na addini zai rada wannan magana babu saboda Qur'ani ho magana Allah ce babu wani abun da yake kamanceccen niyya da shi sai wani mutum ya kawo wani abu sai ce wannan abin in kai shi ya hina Allah su kaza kaga a matsayin ka na musulmi kayan kunya ne a same ka kana ta'amuli da irin wannan salatin da haka to shine malami ne yake cewa yana daga cikin ma'anar yarda da shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzule na Allah mutun ya duk abin da manzon Allah ya zo da shi kaza ya daidai na malami ce wa ka qaulihim haka fadar su suke ce Allahumma salli ala Muhammadin kullama zakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrika alghafilun suka ce ya Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da masu ambato suka ambace ka sannan kuma a duk lokacin da masu gafalallu suka gafala game da ambatanka kaga wannan shi bai daga cikin abin da manzon Allah ya karantar tun daga nan manzon Allah dan mi wani zai kirkiro wani abu na daban ka ba kanka wahala ka ba al'umma wahala malai ce li anna salata ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min ajallil qurubat yace saboda yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafi girman ayyukan da bawa in ya aikata zai samu kusancin Allah subhanahu wataala kaga yanzu misali irin daren juma'a irin maraicin juma'a mutun ya nace akan yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati wannan zai sa ka samu kusancin Allah subhanahu wataala haka manzon Allah ya karanta to amma in zaka yi salatin wanne zaka yi wanda manzon Allah ya karanta wannan shine guarantee wanda babu wani shakka ko kokonto akan shi amma duk wanda ba shi karantar ba alamatul istifham samu shi alaman tambaya eh ba sani ba haka ne ba haka nan bane ba kai kawai ba haka nan bane ba saboda dalilan da zamu zo mu ji anan gaba kenan ka tsaya akan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda salati yana daga cikin mafi girman ayyuka da bawa zai samu kusancin Allah subhanahu wataala da su wani sahabi ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya ma'aikin Allah zan sanya kaso rabin abinda nake yi na addu'a gaba ɗaya zamanto salati ne a gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kai haka zaka rabauta yace zan sanya kaso biyu cikin ukun addu'a ta salati ne a gare ka yace kai ya ma'aikin Allah zan sanya addu'a ta gabaki daya salati ne a gare ka ya ma'aikin Allah manzo Allah yake cewa in ku kai haka idan tukfa hammuka za a wadatar maka ga duk wani abin da ke na damuwanka ya yayi sannan wa tuqda hajatuka kuma za a biya maka bukatanka ashe ba karamin aikin bauta bane ba salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma in an yi shi akan huskan da manzon Allah ya karantar malai ce kaifa la yace yo ya za a yi ya zamanto salati bai samu wannan matsayin ba وقد امرنا الله وقد امرنا بها في كتابه المجيد الحال الله ني هو ده كانش يا امرتمو ا cikin littafin shi madaukaki bi qawlihi da fadar shi Allah yake cewa inna allaha wa malaikatahu lalli alla da malaikun shi yusalluna ala annabi suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yayi malaiku sun yi sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani kuma ga naku aikin sallu alaihi ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sallimu taslima sannan kuma Allah ku tsarkake shi tsarkakewa yani dukkan wani abun da yake na neman tsira ku nema mushi a wajen Allah subhanahu wataala malaci wasiyahu alwaridatu fi ssalati ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama mudawwanatun fi kutubi sunnah yace ai siga ko kace yanayi alwarida wadanda suka zo fi ssalati ala an-nabi ko mun yi shi So tamam sai mu je kenan da babba malike cewa abun da ya shaye siga wanda yazo game da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mudawwanatun abu ne wanda yake rubutacce fi kutubi sunna a cikin littafai na hadisi yace la hajata ila al-ikhtira'i wal-ibtida'i babu wani bukata na mutun ya kagi al-ikhtira ka kago wani salati kace a bari ni ma in yi wani a ba a bukatan ka kirkiro walibtida ka zo ka yi ka kawo wani salatin ka na bid'a ba a bukatan wannan fi siyaghiha a cikin kalan salati me yasa li'anna as-salata alayhi sallallahu alayhi wasallam ibadatu saboda salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bautan Allah ne malici wal ibadatu mabniyatun ala tawaqqufi shi kuma duk abin da yake bauta ne ga Allah to an gina shi akan at-tawaqquf shine tirs kowa ya tsaya sai a saurari Allah da manzo mai suka ce sai aikata to sai ka zo yau ka kirkiri naka kaga baka so a zauna lahiya ba malici min siyaqi salati ala rasul sallallahu alaihi wasallama iya daga cikin siga da yanayi na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa min siyaqi alwarida li salati alaihi sallallahu alaihi wasallama ma rawahu muslimun an ibn numayr an rawah ibn ubada wa abdullah ibn nafi as-sabbaq as-sabiq ayake cewa annahum qalu wasu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya rasulullahi ya makin Allah kaifa nusalli alayka ya za mu yi salati a gare ka wannan umurnin da Allah bada na ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ya za mu yi salati a gare ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأن وتسيقا دقا تكين سيق نسلاتي كما ذا الله يازو أكن والنزاري إذن كيش كاي سلاتي كما ذا الله كاقا ديهو أكوي كلا دبن 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 تبتتو أكدام مال ألبانيا كاو كسن سيقا سمد بقوي أتكين لتاج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مالتي وكما رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه يتي يا ماكين الله ابو سعيد الخدري كيتي يا ماكين الله wannan sallama a gare ka arafnahu mun san shi assalamu alayka ya rasul allah mun sai da muke maka sallama amma fa kaifa as-salatu alayka يا مالك الله إن زاب مك صلاتي يا يزامي الله يتي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا يزامي قال من الله يتي قولوا كتي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم يكي تشوى رواه البخاري وانا إتما سيغا تدك تكن سيغ نسلاتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنوكم أكا تن صلاة الإبراهيمية شهرية وانا وفي يتشاكي to wadannan duka sigogi ne daban-daban yanzu ga abinda manzon Allah ya ambata dan mi za ka so ka je ka doko na wani ba na manzon Allah inda daga sai kake kana son manzon Allah in daga sai kake kana son ka salati za ka yi wanda za ka samu lada a ce maka ga wanda ya fito daga bakin manzon Allah amma ga wanda ya fito daga bakin wani wanne za ka doka ana magana manzon Allah wake magana wani ga abinda ya fito daga bakin manzon Allah ina mi za ka yi abinda wani hodi daka dukkan mutum mai imani ya takaita akan siga kuma ka duba rahmatar ubangiji siga ce daban-daban kala daban-daban akadan siga guda bakwai ko saboda haka ne kuma tabbatattu amma duka wannan sai aka mai da su kote sai aka doko wani salati wannan wanda ke kira in mi aka zo shi za ka karanta Allah kiyaye malice shubhatul shubhatun lil quburiyina wa radduha malice zamu bada bayani akan wata shubha lil quburiyin game da masu bautan guba masu bautan kabari wa radduha sannan kuma mayar da martani akan wannan shubha ta su kamar za a ce maka ga matsala kaza malice zamu kawo matsalar kuma bada amsa akan matsalar kamar da Muhammad ibn Abdul Wahhab ya littafin kashfu shubhat ko in yace kaza ce mai kaza in yace kaza ce kaza jayu shi jayu mai hira kaza in ya zo daidai waje kaza sai ka dige shi da abu kaza a jayu abin da ke shubha ce saboda a warga zata mal yace wa inna ma qulna yajibu ala al muslimi an yumayyiza al farqa baina tauhid al uluhiyyati wa tauhid al rububiyyati li anna al muwahhid idha ankara alayhim ما يأتون من أفانين من أفانين العبادات وأنواع التضرعات لتلك القبور وقال لهم إن عملكم هذا شرك غضبوا وقالوا كيف تصفنا بالشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وبيده النفع والضر أو الضر malaki cewa inna ma qulna ka sani cewa ai an fadi maka a baya a cikin karatun wannan littafin cewa yajibu ala almuslimi ya wajaba akan mutum musulmi an yumayyiza baina tauhid aluluhiyyati wa tauhid arububiyya ka tantance ka ware me ake nihi da tauhid aluluhiyya sannan kuma me ake nihi da tauhid arububiyya idan ka ce tauhid aluluhiyya shine bawa ya dayanta Allah a cikin aikin da shi bawa zai aikata zan yi sallah zan yi azumi zan yi qiyamul lil zan yi karatun qur'ani in gidan Allah kira ka bambance wannan wa tauhidir rububiyyati da tauhidi wanda yake na rububiyya me rububiyya shi kuma dayanta Allah a cikin aikin Allah walici sama Allah walici kasa Allah walici mutane Allah duwatsu Allah kaza dukkan wani aikin Allah ne ka dayanta Allah shi kadai abin shi mal yace ai mun hadi a baya cewa ya wajaba akan mutum musulmi bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu dayanta Allah a cikin aikin shi bawa wanda zai aikata ya zama to ka dayanta Allah a ciki sannan kuma dayanta Allah a cikin aikin Allah walici sama ƙasa da sauransu wajibi ne ka bambanci tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu me yasa mal yace li annal muwahhid idza ankara alaihim saboda mutum wanda yake dayanta Allah in yayi inkari ga masu bautan kabarurruka ma ya atuna abinda suke zawwa da shi min afaninil ibadat na abinda ya shahi dangin kalan abubuwan bauta kenan dangi daban-daban na abinda ya shahi abubuwan bauta wa anwa'it tadarruat sannan kuma da dangin abubuwa na kaskantar da kai litilkal qubur game da waɗannan kabarurruka sai a zo ayi wani aiki wanda yake na kaskantar da kai ne aiki ne na bautan Allah yanka za a zo ayi ko kuma a zo a riƙa roƙon mutumin da yake cikin kabarin a karan kanshi shine malaci li annal muwahhid idza ankara alaihim in ka musu inkari irin wannan wa qala lahum kace musu inna amalakum hadha shirk kace wannan aikin naku shirka ne ga Allah subhanahu wataala dan me zaka riƙa roƙon mutumin da yake cikin kabari dan me zaka rika shaho kabari kana shaho a jikinka dan me zaka kwashi kasan kabari da sunan wannan mutum wai yana da wani albarka na daban har aje a rika jika wannan kasa ana ba marasa lafiya suna sha sai kace wannan aikin naka fa an kama hanyar fita daga musulunci inna amalakum hadha shirkun in ka wadi mishi me zai ghadibu sai fushi sai fusata وقالوا سيتي كيف تصفنا بالشرك يا ذاك وصفتامو ده مشركاي يا ذاك وصفتامو ده شركا ga Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu nashhadu tare da cewa mu mun shaida alla ilaha illa Allah cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah mun yarda da wannan ya za a yi ka hada mu da waɗanda suke bauta ma wani Allah dan mun zo kabarin wani waliyi wani shehu wani kaza wani kaza wani ya za a ka zo ka hada mu da su a bangaren da ya shahi bauta ka ce mu mushrikai ne ta yaya wa anna muhammadan rasulullah kuma ka sani wa mu mun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne mun yarda da wannan kuma mun yarda cewa wa anna Allah huwa al-khaliqur raziq cewa Allah shine al-khaliq mahalicci ar-raziq Allah shine wanda ya arzuki arzutawa al-muhyi Allah shike rayawa al-mumit kuma Allah shike kashewa wa bi yadihi an-naf'u wad-durru da amfanarwa da cutarwa duka mun yarda a hannun Allah suke wa ilayhi al-marji' wal-masir makoma da matattara gabaɗaya tana ga Allah subhanahu wataala sai ce ya za ka ce mana mushrikai tare da mun yarda waɗannan abubuwa malaci wa ghayatul amri yace makuran al'amarin annana naj'alu ha'ula'il anbiya an naj'al ha'ula'il anbiya aw sulaha shufa'a yashfa'una lana 'inda Allah sai su ce maka mu wannan abin da kaga muna yi na nemo kusanci wani da yake cikin kabari bautawa ko kuma roƙon wanda yake cikin kabari innana naj'alu ha'ula mu mun sanya waɗannan al'anbiya waɗannan annabawa da suke cikin kabarin nan awi sulaha ko kuma waɗanda suke mutanen ƙwarai salihan bayi mun sanya su shufa'a kawai mu ceto ne muka sa su yashfa'una lana 'inda Allah su nema mana ceto wajen Allah mu ba bauta musu muke ba alhali ayyukan da suke na kaskantar da kai wa ake ma shi Allah ake ma sai aka dauko aka ma wani dalilin cewa shi dan ajin tabarkalla ne shi kaza ne shi kaza ne to wannan shine hakikanin abin da ke shirka ga Allah subhanahu wataala to shi da ana yake cewa idan suka fadi maka haka suka ce li annana mulakhaquna bi anjasiz dhunubi ai ka sani mu mulakhaquna mun baci idan ka ce taldiqu shay shine kamar lalata abu dan shashafa mushi wani abin da yake mara kyau suka ce mu mun garwaya bi aya bi anjasiz dhunubi game da najasa na zunubi mun garwaya muna da zunubi muna da kaza muna da kaza laysa lana qadrun sai su ce maka ai mu bin mu da wani girma ko bin mu da wani matsayi hatta na quluba minallahi an yaghfira dhunubana har ya zamanto mun nema a wajen Allah ya gafarta mana zunubanmu kaji sannan suka fito kenan mu abin da ya samu yake kiran waɗannan saboda su waɗannan tsaftatattu ne mu kuma dauda gare mu ba za mu iya nema ubangiji ya yaye mana ba wannan dauda tamu dole sai mun biyo ta waɗannan su kuma da yake tsaftatattu ne sai su kai mu zuwa ga Allah subhanahu wataala kaji falsafar su eh aw yaqdi hajatana ko kuma abiya buƙatanmu bin mu da wannan damar kuma irin haka ne zaka samu malami ya mai kafa yana nuna muku cewa fa dole in ma addu'a za a yi shine zai addu'a kuma in ma wata ni'ima gare ka wa ma bi kun min ni'matin yana ga cewa abin daga gare shi ne ba daga Allah bane ba haka yake gani ni'ima kaza da kake da kaza da kake da kaza da kake da duka yana ga cewa daga shi ne dazu na dan uwa yake cewa wani dan tsubbu yace mishi ya nemo hatsi kwaya 41 akwai wani aiki da za a mishi saboda an lura kaso shi ta dan fara yin baya haka zai bi aiki haka na kawai yana bukatar wani abu ne yayi wani abu ya motsa shi ba sai motsa to har ka ga mutum a musulmice ya nuna na alaka tsakanin shi da ubangijin shi ta hanyar cewa shi bayya ya tunkarin Allah suna cewa aw yaqdi hajatana aw yadfa'a durrana ko kuma ya kawar mana da abin da yake mara dadi abin da yake na cutarwa sai ce fa nastashfi'u bi ha'ula'i sai muke neman ceto a wajen waɗannan na cikin kabarin nan wa naj'aluhum muka sanya su wusata'a bainana wa bainallah sai muka sa tsari tsakaninmu da mu da Allah mu roke su su kuma su roƙa mana Allah yanda aka gina abubuwa da yawa a cikin al'ummar musulmi a yau ana ga akwai wasu kategori na mutane su ne masu addu'a akwai ku kuma naku sai dai ku je zuwa gare su su kuma su kai ku zuwa ga Allah subhanahu wataala to iya da kyau mutum musulmi ya fahimci wannan karatu hakikanin fahimta ka gane cewa bawa kake na Allah kamar yadda malam zai kara mana bayani a gaba yace lima na'lamu ma lahum min al-jahi wal manzilati sai suke cewa muna nema waɗannan su kusadar da mu zuwa ga Allah lima na'lamu game da abin da muka riga muka sani ma lahum min al-jahi na abin da suke da na matsayi wal manzila da wani mataki da suka kai bi masabatil waziri inda al-malik kamar matsayin minista ne a wajen shugaban ƙasa haisu yayin da inna afradar ra'iyyati cewa ɗaiɗaiku daga cikin talakawa la yastati'una an yasilu ila al-malik ba za su iya zuwa ga shugaba ba kai tsaye idza halla bihim zulmun idan wani zalimci ya tabbata akan su an zalimce ka baka zuwa ga shugaba kai tsaye ko au karisa ko kuma wani aika ya samu an shiga cikin wani damuwa kun ba a iya zuwa ga shugaba kai sai me za'ai fayatawassaluna bil waziri aw al muqarrabi sai su nemi kusanci da ministan wannan shugaba shi kuma sai sadar da matsalar su zuwa ga shugaban aw al muqarrab ko kuma wani makusancin shugaban wani karin matashi ko na makamancin wannan sai kusance shi kuma sai isar da bukatun su su kaji inda suka fasarta abin suka ce li yashfa'a lahum 'inda al malik saboda ya neba musu ceto wajen shugaba aw al sultan ko kuma sarki aw al waziri ko kuma ya neba musu kusanto da iso wajen shi wazirin a karan kanshi li yaqdi al malik hawaijahu saboda wannan sarkin ya biya bukatun waɗannan mutanen aw yadfa anhum az-zulma ko kuma ya kare musu abin da yake zalunci ne kage wannan magana da malai hodi anan akwai wani gingimi min malamin bid'a wanda ya hodi da wannan magana cai kuna cewa bawa kowa yaje zuwa ga Allah kai tsaye yace ba haka da yace in zaka tai wajen shugaba haka zaka tai a he ka je kafi ne an yi rubuce wani dan wani yana so ya ga shugaba akan kaza kaza to ko a isar da wannan wasikar zuwa ga shi shugaban a karanci abin a ga ya dace ko bai dace ba haka yake alhali ubangiji subhanahu wataala daban halitta kuma daban me Allah yake cewa tabarakallazi biyadihi almulk biyadihi almulku sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir albarakatun ubangiji sun yawaita wanda hal mulki a hannun shi yake almulk almulkul mutlaq eh ba mulki muqayyad mulki ne wanda yake amsa sunan mulki babu wanda yake da shi in ba Allah subhanahu wataala ba shi yasa gobe kiyama zai ce limanil mulkul yaw sai ce lillahi alwahidil qahhar waye yake da mulki waye yake da ja babu duk abin da ka mallaka na duniya yanzu iyaka gare shi ko a ce wannan iyakar daidai iyakar kasar ka kenan shugaban kasa ne kenan Niger in ka huta daga Niger ka shiga misali Nigeria kai ma ka zama mabiyi can so sa nasu shugaban shi ma na can ne shugo nan ya zama to mabiyi saboda akwai hudud sannan kuma ga manda da ake ko ba haka ba sai a kalle ka ce wannan ai tsohon shugaba ne tsohon mai mulki ne akwai wannan a tare da Allah subhanahu wataala subhanallah tarkiya tabbata ga Allah to shi yasa babu yanda za a hada ubangiji subhanahu wataala da halitta ba dai bane ba wannan mulkin duniya ne wanda shi shugaban a karan kanshi bai san bin da ake ciki shi zai dauki kanshi da kanshi ya kai kanshi ila hatafihi zuwa ga abin da zai zama to halaka ce a gare shi sai an shiga wani rintsi shi ma sai an hudda shi shi shugaban Allah subhanallah haka ba dai bane ba mal yace fa naqulu li haula al juhala za mu fada ga irin waɗannan mutanen da suka jahilci mas'ala ta dayan ta Allah subhanahu wataala har suke hada Allah da bayi a bangaren da ya shahi neman iso zuwa ga Allah subhanahu wataala a ce ai kaman neman iso ne zuwa ga wani shugaba na duniya mal yace fil jawabi a cikin amsa awwalan abu na harko ku sani cewa inna aqidatakum hadhihi aqidatul mushrikeena bizatiha irin wannan aqidar taku aqida ce wadda kaman an tsaga kara da aqidan mushrikai qala Allah ikhbaran 'anil mushrikeena salifin Allah yake bada labari game da mushrikai wanda suka gabata Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah ويعبدون سنا بوتاوا من دون الله كما بايان الله زاسو بوتا ما وني وندا با الله با ما لا يضرهم ابندا بزاي امفانر رسو با عفوا بزاي يتشتر رسو با دو وندا كاكي بوتا وندا اكا بوتا ما اكي غا تشيوا كذا ني كذا ني كذا ني كذا ني والله بي بي يتشتر كده كومي ما لا يضرهم ولا ينفعهم هكا كو بي امفانر كده كومي شي ما تاكن شي يكي shi ma ta kai shi yake saboda in wani matsala ya sauko mishi to shi ma yanzu ka gaina yana kwaman neman kanshi to mutumin da bai iya kare ma kanshi zai kare maka wani abu ba zai iya ba ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum Allah ce suna bautawa irin waɗanda ba za su iya cutar da su ba za su iya amfanar da su ba kuma suna faɗa suna ƙara wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah yace ai waɗannan su za su cece mu a wajen Allah ai ma su ceto mu a wajen Allah kul Allah ce fa imusu a tunabbi'una Allah yanzu ku ne za ku baiwa Allah labarin bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi game da abinda a ce ga wani abu wanda Allah bai san shi ba cikin sambai da kasai
ku ne za ku ce ga wasu sai an biyo zuwa gare su su nemi ceto a wajen Allah subhanahu wataala. Allah ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wataala, Allah ya daukaka amma yushrikun, game da abin da suke hada suke ma Allah tarayya da shi. Allah ya tsarkaka Ubangiji subhanahu wataala kai tsaye shi ake bauta ma, saboda shi yake da iko na annafu wa durru, da cutarwa da amfanarwa duka a hannun shi yake subhanahu wataala. Da haka in ka nema a wajen wani wanda bai mallaki waɗannan abubuwa ba, to ka shirka ga Allah subhanahu wataala. Malai ce wannan shine abu na farko kenan, irin aqidar wannan na cewa dole sai an yi biye-biye, irin ta ce aqidar waɗanda suke mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su. Malai ce wa qala Allah fi ayatin ukhra, fi ayatin ukhra, Allah ya faɗa a cikin wasu ayoyi daban, ikhbaran anhum, Allah yana mai ba da labari ga su waɗannan mushrikai, sai yake cewa ala ku saurara wa lillahi dinul khalis, tsantsar addini wanda bai gwamayu da shirka ba ana yin shi ne ga Allah subhanahu wataala shi kadai. Wallazina takhazu min dunihi awliya, kaga waɗanda suka riki wasu waliyai kuma bayan Allah wasu masoya, ake ga cewa su ma suna iya yi, su waɗannan suka riki waɗannan mutanen suna cewa ma na abuduhum, ai ba bauta musu muke ba, ba bauta musu muke ba, illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa, muna yi ne kawai saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kusantarwa, to wannan kusantarwa nan shine abinda Allah ya ambaci cewa wallazina takhazu min dunihi awliya, kaga amsa ce daga ubangijin talikai akan irin aikin da ake aikata waɗanda suke na shirka ga Allah subhanahu wataala. Wajibi ne mutum mai imani tsafatu daga waɗannan abubuwa, amma kaga irin waɗannan abubuwa su za ka samu a yau ana aikata da sunan sufanci, da sunan dariku, da sunan wane ne, kuma ana ga cewa ai shine hanya wadda za ta kai mutane zuwa ga bautawa Allah subhanahu wataala. Alhali babu abin da yake kawo cikas a cikin rayuwar mutum musulmi sama da shirka ga Allah subhanahu wataala. Idan ho mutum ne shirka, magana ta riga ta kare, Allah kiyaye, in ya mutu akan wannan halin magana ta kare, babu zancen wani sauran labari ko sauran bayani akan shi, an kare kawai dan mutane haka Allah subhanahu wataala ya ambata. Daka mutum ne hankali, kuma gashi Allah yayi bayani kul, gashi nan kullu shay'in fassalnahu tafsila, an yi bayani shi daki daki, kaga cai wallazina takhazu min dunihi awliya, kun riki wasu masoya majibinta lamari, kun bar bautan Allah subhanahu wataala, kuma aka yi magana ku ce a ai kuna nema su kusantar da ku ne zuwa ga Allah. Allah ce wannan abin shine bautan wani Allah. Daka mutum ne hankali, neman kusancin da addinin musulunci bai bada dama ba, wanda mutane suna faɗi suna karawa, yanzu wancan television da ake bada labarin shi wanda ya fito a cikin talabijin ta ƙasa nan da shekara kamar sha wani abu da suka wuce, yake bada labarin waliyi dan Nasir, kaga hakika ce wadda akan haka suka yi imani, kuma akan haka suka dora dukkansu. Dan mi zai kira Allah shi matsayin shi na muridi sai dai ya kira shehun shi, shi kuma shehun shi ne zai kira Allah? Me bambance shi da wannan ala lillahi dinul khalis wallazina takhazu min duni awliya ma na'buduhum illa liyqarribuna ila Allahi zulfa, Allah kare mu daga shirka. Malati fa'tiqad ha'ula'i al-mushrikeena bi anna Allaha khaliquhum wa raziquhum, kaga waɗannan mushrikan na wancan lokacin sun yarda Allah shi halicce su, sun yarda Allah shi arzuta su, a sun yarda Allah shi yake kaza ila akhir har zuwa ƙarshe, lam yanfa'uhum, wannan abin bai amfanar da su komai wajen Allah ba, saboda su Abu Jahal duka sun yarda wannan, sun yarda cewa Allah halicce su, sun yarda Allah yake arzuta, sun yarda Allah yake jujjuya al'amura, duka sun yarda. Amma walam yahqin dima'ahum, wannan abun bai tsare jinanansu ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su, kuma ya umurni akan a yake su, yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, me hatta yashhadu an la ilaha illallah tauhidul uluhiyya, kenan dole bawa ya bambance tsakanin rububiyya da uluhiyya. Zaka samu a cikin bangaren rububiyya ba a cika samun matsala ba, amma uluhiyya anan matsalar take. to shine malai yake cewa wannan abun lam yahqin dima'ahum bi iya tsare jinanan su ba li annahum abadul asnama saboda sun bautawa gumakai li yuqarribuhum ila Allah dan wannan gumkin ya kai su zuwa ga Allah haka ba gumki ba duk abin da kazo a yau ka mushi irin wannan bautan wallahi kai ma matsayin ka dai da irin wadancan mutane akwai wani dan hakika da kike shi da sunan dan anti karkashin dariƙar Tijjaniya a sashi na faida in hakika in wahdatul wujud wahdatul wujud na mutun ya kalli komai yace Allah ne yace ai Allah ne ya narke a cikin shi duk taharrukat din ma da yake yi taharrukat ne na Ubangiji yanzu ka duba kaga yanda aka samu sukurkurcewan aqida na addini yanzu wannan mutumin waya har da'awa yake yana shirin cewa wai a zo ayi munazara da shi ayi mukabalar shi ayi mukabalar kai akan ni kawai ba ta maka lokaci kuma me zaka faɗi wa mutane ka ce shari'a daban hakika daban duk wannan aikin da ake na bautan Allah sallah ne azumi ne wane wanda ga shari'a ce ita hakika daban take da wannan kuma da sunan musulunci kuma iya da irin abubuwan da yake ya tanada wanda mabiyin su ko kuma ba shugaban su da ya dora su akai suna da shi ya faɗi irin waɗannan maganganu Allah kiyaye to shi ne malaka cewa anan li annahum abadul asnama li yuqarribuhum ila Allah kaga irin wannan magana ta cewa wahdatul wujud ai ko su Abu Jahl musulmi wannan da'awa ba amma ya mutum musulmi yana da'awar musulmi kuma yana irin waɗannan maganganu li yashfa'u lahum suna bautawa gumkin nan dan ya kusantar da su dan ya samu musu ceto a wajen Allah malaikin ta lam ya'buduha li annaha khaliqatun wa raziqatun wa mudabbiratun lil umur wadancan mutanen da suka rika bautawa gumki wanda manzon Allah ya yaka basu bautawa gumki ba a matsayin cewa sun yarda gumkin ya halicce su sai yarda ba basu yarda shi ke arzuta su ba basu yarda shi ke jujjuya al'amura ba malaikin wala yakhfa hadha ala ahadin qara alqur'ana wa tadabbarahu yo ai wannan abun baya koyewa ga dukkan mutumin da ya karanta qur'ani ya kuma tintintini ya rika hararo ma'anonin ayoyin qur'ani wannan wani abu ne wanda yake a hili wadancan mushrikan Allah ya ce wala in sa'alta man khalaqa samawati la yaquluna Allah la yaquluna Allah duka zasu ce Allah ne to shine mal anan kasa yake cewa idh la yatasawwaru aqilun yace ai babu yanda za ai wani mai hankali ya sawwara arafa halal mushrikin wanda ya san halin mushrikai wa ma utu min fahmin wa aqlin da abinda aka ba su na abinda ya shahi fahimta da hankali an yanhitu asnaman bi aidihim cewa su sassaka gumki da hannayen su wa ya'taqidu annaha khaliqatun raziqatun mudabbiratun cewa ya yarda su suka halice shi ko su suke arzuta shi ko kuma su suke jujju al'amura wala yujadu aqilun ya'taqidu zalika babu wani mai hankali da yarda wannan a cikin su ma yace la fil wathaniyyin as-salifin wala al-hadirin a cikin maguzawan da suka wuce ko maguzawa na yau sun yarda gumakan nan ba su halice su ba bal hasali wani shi zai sassaka gumkin shi ma ya sassaka shi kuma ya bauta mishi sai ce walakin abaduha amma sun nemi kusancin waɗannan gumaka ala annaha suwaru qaumin salihin akan cewa fotuna ne ko kuma butum-butumi ne na mutane na ƙwarai irin da ake ma hotuna a yau a ɗauki hoton wani malami alika a jikin gida alika a jikin moto alika a jikin adaidai ta sau alika a jikin mota da sunan cewa mai albarka ne zai jayo wa abin hawan nan albarka ba zai samu matsala ba a ina Allah faɗi wannan ratayuwar zuciya ce da wani Allah kai tsaye kenan ka yarda wannan shine zai iya kare ka ba Allah ba wace kare bawa Allah idan aka samu tangarda aka samu matsala ko abun hawan ne ko me waye zai iya kawo maka dauki Allah haka aka dora wani akan wannan hayaniyan lokacin da hatsarin ya zo ya kama sunan shehu yana kama tallafawa sai da aka kwatsam sai ce bar an wasa baran wasa ya tsammani zai iya kawo shi tallafi tallafin me zai kawo ka yana can kwance cikin kabarin shi ba wa dogara ga Allah subhanahu wataala, Allah kawai, Allah kawai, babu zancen wani biye-biyen wani kuwa ne. Kuma waɗannan suwar suwar ginnan butun-butumi ko fotunan da ake suna cikin abin da ake bauta ma a yau, suna cikin abin da ake bauta ma a yau. Karara mutum ya sa hoto ya rika kiran shi, ya rika kama sunan shi. Da ba laya ake sa ba, haka ana rataya yanzu hoton wa ake sa, hoton shi wa ake sa. Dama asalin layan ma ba addini bane ba, min jaza'i sayya as-sayyi'atu ba'daha. Kuma yanzu aka yi gaba da wani abu zai hoto. Allah kiyaye, Allah kare mu, Allah shirye da mu gaba daya. Malik ya ce wa taqarrabu ilaiha, suka nemi kusanci zuwa ga waɗannan gumaka. Bil ibadati, ta hanyar bauta. Likai tashfa'a lahum inda Allah, wai da sunan cewa wannan za su cece mu wajen Allah. Kama nataqa al-Qur'anu bidhalika, kamar da Qur'ani ba mu labari. Sai a ce waɗannan da kuke gani su hu al-amru subhanahu daban ne ba. Haka ga mutun ya sike ya kasa wani bayani, ya ma rasa me zai ce, wai saboda irin da yake jin girman wannan mutum a cikin ranshi. La hawla wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Malik ya ce wa tashbihul khaliq bil makhluq, yace kaga wannan amsar da aka ba su ta farko, matsalar ita ce sun kwatanta mahalicci da abin da aka halitta. Yace wa thaniyan in ha'ula il juhala, cewa waɗannan wanda suka jahilci abin da ake cewa ɗayan ta Allah. Qad shabbahu rabbal azim bil maliki al bashari, sun kwatanta ubangiji subhanahu wata'ala mai girma tare da wa bil malik, da sarki al bashari wanda yake dan adam. A haɗa Allah da Adam, ya zai aka haɗa Allah da Adam? Allah shi ne mahalicci, ɗan Adam shi ne abin da aka halitta. Allah shi ke jujjuyu al’amura, shi kuma wani abin da aka halitta jujjuya shi ake. Kuma ga wasu abubuwa da Allah ya sa mashi a cikin rayuwa, tau'an aw karaha, ko yana so ko baya so, a haka za su tafi. Duk mulkin shi sai ya shiga bandaki, kuma ba gardukar, ba kowa, ba komai, shi kaɗai zai kaɗaita. Ina mulkin shi? Kuma kawai yake ɗauko wanda ka haɗa shi da Ubangiji subhanahu wataala, wanda ya tsarkake daga dukkan wata sifa wanda take tana ƙasa ce. Malik ya ce wa qad shabbahu rabbal alamin bis sultani al makhluqi min ma'in mahin, sun kwatanta ubangijin halittu, ubangijin talikai Allah, bis sultan, da sarki ko shugaba, al makhluqi, wanda halittar shi akai, daga ni min ma'in mahin, daga ruwa walakantacce, daga mani ne, bai wuce ba kyatse kyatse irin na majina. Daga nan ubangiji ya tallabe shi, ya kwana 40 ya zama jini, ya kwana 40 ya zama tsoka, ya kwana 40 aka busa mushi, aka abubuwa, ya fito duniya, da ya fito hannun kuma kuma kuna ga yanda yake, ba kowa bane ba, bai iya harraka sakin, la yuharriku sakinan, in kaga an wannan sai dai motsa shi akai, kuma bai iya kula da komai. Bawalin ne, bayan garin ne, tumbudin ne, wane ne, wace ce, a inda ya ga dama a lokacin da abu ya zo mashi ba ruwan shi. Kuma kuna kallon shi a haka yake, har ya taso, kuma har ku zo ku kwatanta shi da Ubangiji. Allah kiyaye. Kaga wannan hadisi hankali ne, wanda yana kama da su waɗancan da suke mutum ya ƙirƙiri gumki ko ya mutu mashi. Ya za a yi ka haɗa mahalicci da abin da ya halitta? Ba dai suke ba. Malaka qad shabbahu, sun kwatanta a'dalal adilin, mafi adalcin masu adalci, wa arhamar rahimin, mafi rahaman masu rahama, sun kwatanta shi bil maliki al makhluqi, da wanda yake shugaba wanda aka halitta. Alladhi qad yakunu min azlami zalimin, wanda zai iya zamanto shi iya daga cikin mafi zalimcin azalimai. A ce wannan malami ne kaza ne, sauransu duk garin da yake sai an mai aure, ko kuma sai kun ka matan ku an danyi abubuwa saboda samu albarka. Tun a ce ai adadin diyan ma da yawa ba sani ba, shi bai sani ba. Yau duk inda ya tafi, duk inda zai kwana, sai an kawo mishi mace, kuma da sunan malami ne, ko da sunan wani, ko da sunan wani, kuma ka ɗauko shi ka haɗa shi da Ubangiji subhanahu wataala. Subhanallah. Azlam, mafi zalimcin azzalimina, wanda suke azzalimai. Qad shabbahu Allah, sun kwatanta Allah bil makhluqi, da halitta. Wa tawassalu ilayhi bi shufa'i wal andad, sai suka rika neman kusancin Allah ta hanyar waɗannan wanda za su yi ceto da wanda suke a kishiyoyi aka ma Allah kishiya a bakkan tarayya fajama'u bayna shirki wat tashbih matsalan su sai suka hada tsakanin ma matsaloli guda biyu shirka ga Allah sannan kuma at tashbih kuma sun kwatanta Allah da halitta a ce yanda ba za ka iya zuwa ga sarki wani ba sai ka biyo ta ba fadi ko ba ka iya zuwa ga shugaba irin na zaba ne sai ka zo zuwa ga minister kabine waye an ta protocolat kaga sun yi shirka ga Allah kuma sun hada Allah subhanahu wataala sun kwatanta shi da halitta walam ya'lamu annahu busani ba waɗannan mutanen cewa fa la yuqasu al-ilahu bil makhluq ba a kiyasin Allah da abin da ya halitta ba dai bane ba walar rabbu al-maliku bil mamluk ba a hada ar-rabbu ubangiji al-malik wanda shine mamallakin abubuwa bil mamluki a hada shi da wanda abun mallaka ne shi ma karan kai shi dan abun mallaka ne yau Allah ce ka zauna ana nan zaka zauna baka isa baka motsa sai ran da Allah ya ga dama to ya zai ka zama shugaba kai shugaban waye ga abubuwan da dama sun gagare ka a cikin rayuwa ya zai ka doko wannan ka zo ka hada shi da ubangiji subhanahu wataala baka da lahiya ita yawo da kai a duniya ana neman magani ba haka bane ba shi zo daga cikin wanda ake dokar su a matsayin ilahu yu'bad ba neman maganin mai mutu in al'in da gaske suke matsayin da yake da iyada har a kasa yin bayanin shi wai shi ya yi nake ya ma kai shi magani mana bai ya walar rabbu al-ma'a haka ne mala ce wa bayanu zalika ala wajhi al-ikhtisar mala ce bayanin wannan bayanai da suka gabata a kan huska na takaitawa yace annal malika al-bashariyya yace mai mulki na daga cikin mutane yani mutumin da yake da mulki ko na gargajiya ko na zamani qad la ya'lamu biz-zulmi al-waqi' ala zalika al-mutawassil bil-wazir yana iya yi waye zaman to bai da masaniya akan zalincin ma da akan yani akai bai sani ba yake cewa ala zalika al-mutawassil akan wannan mutumin da yake neman kusancin shi kai kana neman shi maka magani da shi bai ma san mai matsalaka aw ya'lamu anna az-zulma al-waqi'a ko kuma a ce ma ya san ga abinda aka yin min ahadi abna'ihi game da ɗaya daga cikin ɗiyan shi aw ashirati ko fami shi a ce shine sarki ko shine shugaba amma dan shi ya zalunci wani ko dan fartin shi ya zalunci wani ko dan wani ne ke shi ya zalunci wani abokin tahiyar su ya zalunci wani mimman yushamiluhum daga cikin waɗanda ake musu mujamala me mujamala kaman a fahimci juna dai kar in yi abin da zan sa ka ji ba dadi ko da ya zamanto kana kan kuskure ba zan iya maka magana ba saboda me saboda kar ka ji ba dadi shine mujamala ka zuga mutun ka nuna mishi daidai ne alhali ba haka nan bane ba wala yudi yake cewa wala yuridu an yajraha awatifahum baya so ya raunanar da abin da ya shahi son da zai ke musu kiran shine shugaba amma ga wurin suke tahiya guda daya yayi zalunci kaza yayi kaza yayi kaza ya zalunci wani amma sai kaga koda ya sani sai gagarayin wani abu aw anna az-zulma sadara minhu ala zalika ko kuma ya zamanto shine ma shugaba a kanan kanshi ya aikata abin da yake zalunci ne ta ya za ka dauko irin wannan ka hada shi da ubangiji subhanahu wataala Allah daban wannan daban malaci fa anna yuqasu al-khaliqu bil makhluq yutawata huska ma za ai kiyasin mahalicci da abin da aka halitta fa halillahu la ya'lamu biz-zulmi al-waqi' ala hadha al-'abd shin kai da kake cewa dole sai an biyo tawane ta ku aje zuwa ga Allah zalimcin da aka ma wani Allah bai san da wannan zalimcin ba Allah ya sani da haka Allah bai bukatar protocol amma da adamu yana bukata saboda yana yawo ne ya shigo wajen shi a matsayin shi na shugaban ya shigo ya kashe shi a cikin biron nan shi saboda bai san me yake dauke da shi da haka in ka zo za a sa na'urori na bincike motar ka a bincika ta ka aje ka dauko wata bomb ba a sani ba ta za ka hada wannan gajiyayyen ka hada shi da Allah subhanahu wataala babu wajibul muqarana shi yasa malai ke cewa fa anna yuqasu al-khaliqu bil makhluq fa halillahu la ya'lamu biz-zulmi al-waqi' ala hadha al-'abd aw la ya'lamu bihajati ko kuma a ce Allah bai san bukatun wani ba dole sai ya biyo ta wani sai ya biyo ta malam wani ya biyo ta malam wani ta kwa malam wani shi zai kai bukatun ku zuwa ga Allah babu wannan a cikin musulunci aw bidurri alladhi massahu ko kuma a ce Allah bai san ba damuwar da ya shahe ka matsalan da kake ciki a ce Allah bai sani ba dole sai ka hudi wa wani ta kwa shi zai hudi ma Allah babu wannan a cikin musulunci malai ce wa huwal qa'ilu Allah shine yake fadan cewa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur kai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san idaniya mayaudariya kha'inatal a'yun wanda ido ne wanda yana ayyuka irin na munahuci Allah ya sani ba maganan ba ya aikatan idan shi ma da irin jiskin da zai ubangiji ya sani wa ma tukhfi sudur da abinda ma gabban ba su aikata ba yana cikin zuciya Allah ya sani kuma shi gina sai a ce ga wani yana cikin matsala ko ga wani yana cikin kaza a ce Allah bai sani ba sai an wadi ma malam wani ta kwashi zai wadi ma Allah a wannan ba musulunci bane ba malike cewa wa halillahu yasduru minhu zulm li ahadin shin yanzu ubangiji subhanahu wataala zai zo daga gare shi zalimtar wani kalla Allah baya zalimci inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu sanne ce wa ma rabbuka bizallamin lil abid Allah baya zalimci kowa wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin komin kaka abinda kai shi sai Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara sharran yara wa kafa bina hasibin Allah ya ce mun isa game da abinda ya shahi wadatuwa game da lissahi komin alissahi yake to Allah ba yanda zai ubangiji zalimci bawa yake cewa aw lahu aqriba yunziluna zulmahum bi ahadin min al-ibad ko kuma a ce ubangiji subhanahu wataala yana da wasu makusantan da suke yin zalimci zalimcin zai safka akan wasu akwai haka nan babu wani da za a ce gashi nan makusancin ubangiji ne yana zalimtar mutane da sunan Allah babu wannan amma mai mulkin duniya wa nawa akai an mutu in ka fito a dan shugaban kasa ma kai ka buwai kowa ka hana mutane sakat kai ba ma wannan ba wani daga kauye ma zaka ga ya tada wa mutane kura yana ta zalunci ya san ran shi a ce a kai muku san cinwa ne mulkin Allah haka yake ba haka yake ba to haka ubangiji daban bawa daban mala ce wa halillahu wa hal lillahi wazirun aw mu'inun aw zahirun shin Allah yana da waziri yani bafade aw mu'in ko kuma wani mai taimaka mishi aw zahirun ko kuma wanda zai agaza akan ahada karhi da karhi ai wani aiki hatta yatawassala ilayhi al'ibad har a ce bayi in za ku nemi kusancin Allah buku da wannan dama sai kun biyo ta wani akwai wannan babu malika ta liyashfa lahum inda Allah dan ziyane ya musu ceto wajen Allah yake cewa zalikal wazir wannan wazirin aw mu'in ko kuma wannan mai agazawa ko mai taimakawa aw zahir ko kuma wannan wanda ake jin cewa da shi da Allah suka da suka yi kaza a ce ai ba za ka iya zuwa ga Allah sai ka biyo ta gare shi kuma ya kai ka zuwa ga Allah shin akwai wannan musulunci babu malike fama afsada hadha alqiyas wa akhbathahu yace yo me ya kai lalace wannan kiyasin da aka yi na banza a hada Allah al-Khaliq da al-Makhluq yake cewa wa akhbathahu me ya kai shi zaman towa datti da kazamta ya za a yi ka hada yanda ake neman kusancin Allah da kusancin wani wanda yake da mulkin duniya malaci wa ma ajhala haula'i wa akfarahum billah me ya kai su jahilci me ya kai su butulci da kafirci ga Allah subhanahu wa ta'ala irin waɗannan misalai har a yau ana ba mutane su kuma ana batar da bayan Allah da yawa akai na ce ai yanzu in a ce shugaba kaza ya za a kai zuwa gare shi ai dole sai ka biyo ta wani wane maka iso wane maka iso wane maka iso har ka je zuwa ga shugaban to ubangiji subhanahu wataala da bai ba haka bane ba ga dalilin malan zai kawo malaki ce wa la wasitata bainal khaliq wal makhluq illa fi tablighi shara'i shudu kuce gare wannan kullum matashiya cike ne zamu sai ana insha Allah ta'ala kenan zamu ji dai matashiyar karatu cewa ubangiji subhanahu wataala an ana aka tashi roƙon shi kai tsaye ake yi hanya sharadi ɗaya ne shine ka biyo yaya manzalla ya karantar in ka samu wannan guzuri in yaso kawai sai ka roki ubangijin kai sai amma wannan biye biyen da cewa wani kaza ne yanzu ka duba kaga nawa daga cikin mutane suka dasa kansu a matsayin cewa sai dole sai an biyo zuwa gare su kai wani gidan ma gaba ki dai da famin gaba daya sai a ce a wani tsaftatattu ne ba abinda zai tsaftace mutum sai mi sai imani da Allah Allah sabkar da tabbat ya da Abu Lahab bin Watar bappa manzo Allah ne amma ya ta kasance da ya aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya dace to haka kawai sai ga mutum an wanke su gaba ki daya bawa ya nemi kusanci zuwa ga Allah kai tsaye babu sharadin jin sai ka biyo kan wani Allah shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah